sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da kuma Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ku da warhaka Amina Buhari Aunace tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin a cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran mai karantawa Baba Yakubu Makiri Shugaban Amurka Donald Trump yayi bawa yarima mai girin gido a Saudi Arabia Muhammad bin Salman yayin wata ganawa da suka yi a gefen taron kolin manyan kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 wanda ake gudanarwa a kasar Japan yana mai kiran sa aboki na wanda yayi aikin azo a gani Trump ya faɗa a yau Asabar cewa ya ji daɗin yarima na Saudiya da ya sayi kayan aikin soji daga Amurka kuma ya ce yarima ya taka rawan gani wurin kawo sauye-sauyen tattalin arziki da kuma harkokin jama'a a ƙasar sa. Shugaban na Amurka ya ki amsa tambayoyi da 'yan jarida suka masa ko zai taɓo batun mutuwar ɗan jaridan Saudi Arabia Jamal Khashoggi wanda ya faru a bara. Yarima Saudiya ya sha sukar kasashen waje a kan kashe Khashoggi kisar da aka aikata ofishin jakadancin Saudi Arabia Istanbul a bara bayan liyafan karin kumallo da safiyar yau Asabar fadar White House ta ce shugabannin biyu sun samu tattaunawa mai amfani sun tattauna batun yawan barazana daga Iran da kuma batun inganta kasuwar mai ta duniya da kuma wasu muhimman batutuwa da suka shafi yancin bil'adama A hali da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ce yana niyyar ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a wani yanki da babu ayyukan soji da ke tsakanin kasashen Koriyoyi guda biyu saboda su ba juna hannu kuma su gaisa da juna. Trump ya bayyana aniyarsa ne ta wani sakon Twitter sa'o'i kafin ya isa Koriya ta Kudu a yau Asabar. Da yake jawabi ga manema labarai a wurin wani a wurin taron koli na manyan kasashen duniya na G20. Trump ya faɗa da safiyar yau Asabar cewa gana wasu da Kim ba zai fi mintoci guda biyu ba. Kim dai bai riga ya amsa buƙatar Trump a wata sanarwa da zuwa ga manema labarai da fadar shugaban kasar Koriya ta Kudu ta Blue House. Ta sanya wa hannu ta ce ba a kammala komai ba ta kuma kara da cewa Seoul za ta ci gaba da kira ga tattaunawa da dama tsakanin ta da kuma Koriya ta Arewa sai dai babu wani karin bayani akan ko shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai halarci gana wanda za a yi a yankin da babu harkokin sojin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC Yayin da 'yan majalisar dokokin Amurka suka amince da bada biliyoyin daloli ga hukumomin tsaro na tarayya domin karfafa tsaro akan iyakar kudu maso yammacin Amurka. Kasar Mexico ta riga ta fara jibge dubban sababbin askarawan tsaron ƙasa wanda za su kiyaye iyakokin kudancinta da kuma arewacin ƙasar. Hukumar shige da fice ta kasar ta kuma sanar cewa za ta kara sabbin ma'aikatan tsaro a karo na uku a cikin wannan shekara sai dai ba za su yi yawa kamar yadda aka fara jibge rundunar manyan sojoji 66 amma dai hukumomi sun ce za su tabbatar da karin kudade na daukar wasu ma'aikatan tsaron da dama sai dai shugaba mai riko na ma'aikatan tsaro ta Homeland Security Kevin McAlena ya faɗa a jiya Juma'a cewa Guatemala zai gana da Guatemala da Honduras da kuma El Salvador wanda ake musu inkiya da Northern Triangle a ƴan makonni masu zuwa yayin da Washington kuma take kokarin kashe yarjejeniyar karɓan masu neman mafaka tsakanin ta da Guatemala domin su nufi wani wuri amma ba Amurka ko Mexico ba. Amurka ta kira ga jami'an tsaro da kuma sojojin kasar Sudan cewa kada su yi amfani da karfin tuwo akan waɗanda za su gudanar da gagarumar zanga-zanga a gobe Lahadi 30 ga watan Yuni. Ranar 30 ga watan Yuni rana kenan da kungiyar tarayyar Afirka ta baiwa gwamnatin soji ta wucin gadi daga kasar Sudan ta mika mulki zuwa ga farar hula. Kasar Sudan da ta koma karkashin mulkin sojoji ne tun bayan da aka hambarar da dadaddin shugaban kasar Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu. Ranar 30 ga watan Yuni wata rana ce ta buki na tuna juyin mulki da al-Bashir ya yi a shekarar 1989.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
barka da asuba.
To alheri barka da asuba. Ai, wani a Najeriya ba a ce yanzu Najeriya ya dawo.
Tiri tiri wake tafi a titi mun ji wani wake. To daula ana tsoron gari dai
da zafi ba
gari abun ban tsoro
gaskiya kowa na da gaskiya
ba inda hankalin ka zai kwanta a gada baka tsira ba a wurin ibada baka tsira ba
akan titi
baka tsira ba amma a wurin aiki baka tsira ba Allah ya kawo saukin wannan lamari
ya kawo karshen wannan harharan
amin 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 amin
ma duniya baki daya
madalla haka duk ana ta godiyan gaisuwa
wajen su amare da
waye an sha buki sawo da batar shi doctor and doctor incin gasu da abun
a
din likitoci da abun ban sha'awa incin gasu dai duka su NPC
na wani cousin ina yaga wasu ne suna lokacin muna zaman fatako duka suna aiki a NPC shine yace guga da guga to wannan shine
kan guga da guga wannan shi da guga da guga sawo da batar shi Ruth an gaba buci muna ƙara taya shi ambassador Jimba da mai ɗakin sa murna wannan mu sai mu ce Allah ya ba mu dan sinsu ko haka ake cewa kina ke dai yanzu kina duba Samina ta gama primary kina tunanin ta zo ta shiga college a gama middle school a zo a je high school a je na ce ba sai rikata lokacin da Samira ta shekara biyar na ce mata kwanan nan zaki je ta je college har ta zo ta aure ta ce a kashi sanu kuka
ba
ta zo ta kashi sanu kuka za ta rabu da ƴaƴa to Allah ba mu dan shi duka Allah sa ƴaƴan mu duka Allah ya nuna mana wannan rana
eh wai ranan za a yi murna za a yi kuka
za a murna za a
kowa
ya zaki ga tsayar da waye wai
ni ban san ya za a yi ba gaskiya sai gidan nan kirji ta ga inda za a yi ma uwaddiya dan nan kirji ba sai in amalta da shi
a Samina an Samina ka tashi kai Samina ta tashi
wannan soyayya
haka Samina ta tashi kai nan ne za mu ga koke
Allah ya musu albarka
baki daya abin to daula aka ce komai da lokacin shi waɗansu suna murnar aure waɗansu kuma suna bakin ciki bari mu fara da mika wannan gaisuwa ta ta'aziya ga da muka je dinnan aka nuna mu hoton wannan bawan Allah ana har an yi wata gidauniyar neman tallafin kuɗi domin wani kinga hoton shi yanda ciwon ne ya kama shi sosai aka yi gidauniyar neman kuɗi a kai shi India domin ya samu wani sankaran jini to ana nema a je a yi mishi aiki a India din nan irin yanda za a duke jini a sake to kuma aka tashi da labarin ciwon rai yayi halinsa sunan shi Kenan Kalitu Allah bai an ga wannan ranan samun tallafin nan ba Allah ya mishi rasuwa muna mai iyalin shi Caleb matashi da dukkan dangin shi ta Aziya sata aka yi bikin yaki ko kuma zan ce aka yi tunawa da wannan rana da aka fide
na yaki da
miyagun wanda ya zama ruwan dare gama duniya a duniya na mu dai bari in ce a Najeriya ma dai yanzu ya zama alƙaƙai
to ke da ki dai gama ina kai kam an ce har ɗan gana ba sun gaya wannan magana in Najeriya ba
ta shan miyagun kwayoyi ba saboda adadin da aka bayar
to haka ne fa wani adadi ne da aka bada wani kididdiga ne da aka fito da shi daga jihar Borno wanda wani babban ƙwararren likitan kwakwalwa ya yi bayani to shine jiya kin san irin taron nan da ake yi kafin a tafiyin labarai da waye a dudduba rahotannin da ke ƙasa to shine aka ce a binciken ya nuna cewa a ƴan Najeriya yawanci in kika samu mutane shida kin samu mutum daya da yake ta'ammala da miyagun kwayoyi wajen sha ko wani abu to kai kuma baba kai ne jagaban wannan taro baba ka ko bakere wai baba zai bada misali buhudin da ni ne shi da Sarfili da Ibrahim ka Alwasi wanda ya kalle mu sai ke cewa to ku gari ne kamar yanzu da muke buhudin nan kun ga ku uku ƴan Najeriya ne to cikin ku ukun nan dole akwai daya daga cikin ku da yake san rabi
tunda ba mu cika shi
da ba mu cika shi da
ba ne a ce an
gutu ne a ce to za a iya samu daya da yake san rabi kai sai da yaya
kai da ana daukan shi a tsakanin matasa to yanzu aka zo ba matasa ba ba ma maza ba ba ƴan mata ba yazo ya zama da matan aure
da matan aure da
matan kulle ma ba
abinda ma shi ma din bincike ne da cewa da wahala kika mata suna irin wannan abu amma yanzu an ce cikin kashi tara akwai mace daya a cikin mutane tara kai akwai mace daya cikin mutane tara zaka samu mace daya da tana sai sai
to Allah ya sa hukumomi Allah ya basu ikon shawo kan wannan matsala da za iya samun bakin zaren a kuma ga yadda za ya shawo kan wannan lamari
to amin
saboda karawan san wewe da baya san dauka ga yene ไปเวรนะกวายจนน้องนางกายสันนะกวายบ้านไหนเกยกายยากาเรอะมาเอากาสันนะกวายบ้านไหนเกยกายยากาเรอะมาเอากาโอ้บังยิงอัลลาห์ทรงบังกะเตอะดวนมังลาเม
wannan babin da wannan wasiƙa da ta fito daga Hassan Brezuwa da fatan Malam Hassan mun faɗi wannan suna daidai daga jihar Niger mazaunin birnin Tripoli na ƙasar Libya to lalle kan wannan wasiƙa ta fito daga Lisa yace salam fina abar ya huce na murya Amurka da dama dai kullum ina turo muku kati amma ban samu na samu shiga ba aukoci sa an tashi a dace aka fada kanta to Malam Hassan lamba ka ta fito Allah ya sa an dace to bari kana cewa da farko ina gaida Aunty Grace Alheri da kuma Aunty Daula Salim da Amini na Bamaina Hammani Morotuwa Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da Oga Usman Kasim Kiringim da Kadora Digaga dan Fulanin Warji da Musa Maina Kandilwa Bukar da Mubarak Aliyu Banga da Sani Diga dan jihar Maradin Niger da Usman da Umar Usman da Zamni da Madam Tahir da Zamni ina jin ko madam yake so yace ko madam Tahir ne ga Zamni da Muhammad Haruna sa idawa gashuwa da Brabra Mamadu ga Zamni da Dauda Hudu Unguru da Adamu Habu Umar Nyanga da Baba Gana Alhaji Dubuwa Unguru da Ilyas Ibrahim jihar Kaduna da Kaka Alhaji Bukar Gosuma da Masas da Nasiru Aliyu Bakiyum da Nasiru Shefu Yunusari da Usman Alasan Kamaru daga ƙarshe da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Amin. Ina tsammani dan jamhuriyar Nijar ne da kin san wani lokaci Hausa su da a Faransanci ake rubuta ta sai an yi daga
gaske. To da dauna sunan su Adeli Toro masu jin Faransancin ba
su karanta ba da.
To ni ma ga wani takarda a hannuna inda ta fito daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi Nigeria. Inda yake cewa salam filin abari ya huce dan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga mai daki na malama Zainab malamar makaranta a Bauchi da ƴaƴana Abdalla da Aisha Afnan da Fatima Zara da Aishuru Lawan na goma ruwan bauri da Umar baban yaya sabon gida da Abubakar Sabiu Sabuwa da ware malam bare brezuwa da kaka Alhaji Gursuma da Masar da Mudassar Muhammad Tafawa Balewa da Amadu manaja Bauchi da baba gana Alhaji Nuchuwa Wachakal. To da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya.
To amin. To bari mu mika wannan gaisuwa da take hannuna daga hannun Umar Umar wanda tace daga gogan namu da fatan alheri zuwa gare ku daukacin ma'aikatan sashen Hausa dan Allah ku mika min gaisuwa ta zuwa ga ƴan uwana kamar haka: Yakubu Magizawa Radio Amfani Zandar da Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Umar Abdullahi Gambaki da Abubakar Salisu Gozaki da Ahmadu Abacha Machina da Ibrahim Ezi Kulfa Zaria City da Ilyasu Ibrahim Jihar Kaduna da Gali Suraji Faki sai Shehu Kacella Kati Song ana jinkiri. Daga Ashiru na goma ruwan baure da Kadora Digaga dan Fulanin Warji da Ashiru Usman Sabuwa Gorom da Abubakar Kuram Surutawa Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da baba gada da buwan guru sai kuma Goni Sanda Yunusari da Ibrahim Salisu dan Kaduna da Sasiu Mai Shago Alagamo da Usman babban yaya sabon gida. Daga ƙarshe gaisuwa ta musamman zuwa ga daukacin al'ummar garin da Masak. Mai gaishe ku yace kaka wai mai gaishe ku kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak matashi dan kishin ƙasa daga jihar Borno Najeriya. To muna
ina jin kaka Alhaji Bukar ya kamata mu rada mashi sarautar dan rajin abari ya huce. Ina ga ba wanda ya kai shi aika wasiƙa kowane sati ina ga sai wai kin ga wasiƙa shi.
To indai ba mutane daya ke gaidawa ba galibi waɗanda suke aikowa ina tsammanin
ko ba dai kuna saurare ko ba dai daga aikowa ku aika ta email din mu na addressin mu na voahausa.com.
To madalla.
To wannan sako ne inda ya fito daga Mubarak Aliyu inda yake cewa Assalamu alaikum filan abari ya huce dan Allah ina son ku bani dama kamar yadda kuka saba domin in mika sakon gaisuwa ta zuwa ga Abdul Muttalib Manda Magariya da kaka Alhaji Bukar Gusuma da Masa. Kin gani wannan shi ma yana gaishe shi ko da Ilyasu Ibrahim Jihar Kaduna da Ibrahim Salisu dan Kaduna da Haruna Salisu dan Fulani Kwara da Tasi'u Ismail Zita Gozaki da Abubakar Yaka Naji Bauchi da Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya da Gali Surajo Faki da Yahaya Dano Azare da Umar baban yaya sabon gida da Wari Malam Bare Brezuwa da Bamaina Hannani Mumurtuwa da Usman Kasim Kiringim na Arewa. Da fatan duk kuna cikin koshin lafiya.
To amin.
Na biyo ta wacce gona ta da kanta.
Allah bin shi bashin labari to yanzu ga labari
inda yake cewa labarin wani mutum ne da ya je kasashen Laraba to ban san ko daular Laraba ya je ba abin nan Dubai kenan ko Saudi ya ce ina jin da baka ne aka ce shine sai sai irin jallabiyan nan to kai da ka siya sai ka je jallabiya baka gwada ba sai da ka tafi ka je ka daki ka gwada sai ka ga jallabiya ta matse ka nan sai ya koma ya nemo wajen tele ya ce to bari ya je a rage mu
a nan Makka
a Makka to ne ya koma ya je ya nema ya rasa yanda za a yi ya tuna ya ce to wani larabci zai fadi yanda za a rage
ya ga ya musu
tele cewa shi dai wannan jallabiyar ta mashi kadan shine ya tuna kawai sai ya tuna shi dai akwai wata kawai abin nan wani aya da ya sani an ce idan sama'u shaqqat to yana ganin kamar shaqqat din nan dai karan a rage kenan ta mutse shi shine yace ba bala rage idan sama'u shaqqat
Allah sa ya fahimta aje daga dama ya ba nuna cire su ke bisa tsankin labi da kafin jabawa
sai
daula barin tambaye ki da abaki da abaki gudunmuwar kudin da kafani ko kata ko da san kin ya baki da lafiya abaki kudin ba da wani zaki
wani ko ba mutum kudin magani mai na ka ba a jira sai ka wannan al'amari dai Allah ya kawo da gyara a kasan mu kawai zamu ci wannan takaddama da ake kai
ɗan siyasa kai abun ba mamaki
wai gudunmuwar dawainiyar binne mamata ne aka kashe naira biliyan 2 har da miliyan 300 kuma abun mamaki sai ba kareta ba mai magana da yawun tsohon gwamnati shi yake sun kashe amma su naira biliyan 1.2 da miliyan 900 suka kashe
ba wai
suka ce wai sun gada ne
wannan aikin tallafawa kudin likafa nan kai wannan abu kamar almara
wallahi kamar almara wannan ya zama almara kamar yace wannan kamar almara
to daga lokaci ya fara hadara mun ina ga kina kowane mako zamu ji me ke ta sai da jiha
haka yake kamata ni kam
na kada bungudi
na kada bungudi ta biya
ake kasa kudin talaka
shine kam ya kamata kam kowa ba kuna dan hutsanni ya akai kasa kudin da wani ku aika mana dan miji kun ga dai jiha Bauchi bincike ya nuna cewa an yi amfani da wayannan makudan kudi wajen kasafin wajen tallafa wa dawainiyan binna mamata kila kuma na ku jihar akwai makamancin haka
to Allah ka hukajin sanadin mace nan da
shine kam
to malama juni da daga bana hannu sabili da haka madadin
daular salim
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
bawon burmi kasassa bar mu ce kan zaban jagora
ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
Afrique, la radio.